إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar Alhamis wanda 10 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 2 ga watan 7 shekara ta 2020 miladiya haihuwar annabi Isa alayhi salam za mu ci gaba da darasi na biyar kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Takhmisu Qasa'idil Wuturiyyat wanda yafi shahara da Wuturiya za mu tashi shafi na 9 inda malamin yake cewa أحد المطايا نحوها من يلومها ومن شوقها لم يبق إلا رسومها وفي القرب من قبر الحبيب نعيمها برياه طابت طيبة ونسيمها فما المسك ما الكافور رياه أطيب تضوع في الآفاك عطر مشمم سكرنا به والقرب بالوجد مغرم سكرنا به والقلب بالوجد مغرم إلى من له ذكر رفيع مؤظم بهي جميل الوجه بدر متمم صباه ظلام للضلالة مذهب ألا فحد لي فالقلب بالشوك مغرم وفرط اشتياكي ليس لي فيه متهم وقل لي وإن القلب مني متيم بمن أنت يا حاد الرفاق مزمزم أرى القوم سكرى والجياهيب تلهب براها الهوى فاستعبرت عن تجلدي فلا تعنفنها وحدها حدو منشدي فقد بانت الأنوار في كل مشهد بدور بدت بلاح وجه محمد وصهباء دارت بل حديثك مطرب يتي أحد المطايا يا كي مي كورا راق أمان هوا المطايا جمع مطية يتي دبت دائكي هوا وكما تورا متكايا to ya kai hadi shi kuma mai gargada wayannan dabbobi wannan hamza ta nidai ce ta kira ce ahadil mabaya ya kai mai gargada raqum mahawa nahwaha a bangaren madina man yalumuha wane ne zai ga wayannan raƙuma ya ce ya zarge su saboda ganin sun kama hanya domin isa a bangaren Madina garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wane ne zai zarge su? Are siffanta su da wahala ko rashin aikin yi? Sai yake cewa wa min shauqiha, saboda tsananin son Madina din lan ga su dabbobin raƙun man kenan, lam yabqa babu abin da ya saura gare su illa rusumuha, sai alamominta, saboda tsananin so da shauki da son isa garin Madina din nan, sun rame dabbobin, sun wahala, babu nama a jikinsu, har ya zan ba abin da ya saura, in ka kalli raƙun man kawai sai alamominsu. Saboda so yakan ramar da mai yinsa idan ya yi yawa har ya kai ga matakin shauki, bege tsananinsu, tsananin bege da kwaɗayi. To shi ne ya ce a siffar da suka siffantu da ita wannan siffa, kaga ba wanda zai gansu ya ce zai zarge su, saboda so ya riga ya yi tasiri a cikinsu ta yadda har ya hana musu ƙiba, ya hana musu zama cikin kwanciyar hankali, ta yadda ba abin da ya saura ga dabbobin sai alama kawai. Ɗan raƙumi ya wuce za ka gane cewa wannan raƙumi ne, amma ina nama, ina kuzari, ina ƙiba babu. Wa na'imuha, sannan ni'imar ga Madina, fil qurbi, ta tabbata ne a cikin kusanci, min qabril habib, idan an kusanci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, al habibi, abin so. Saboda haka ko ka shiga Madinat, in baka samu ka isa ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, to ai baka samu ni'ima ba, domin ta samu daraja ne sakamakon hijirar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya isa garin Madina din. To a dalilin wannan, duk wata ni'ima da Madina suke ciki ta samu sakamakon kuma addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu. To ko ka samu isa Madina din, ba za ka samu kusanci ga ni'imar ba, sai in ka samu kusanci zuwa ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan ziyara. Da sunan ziyara ta shari'a, ba ziyara ta bid'a ko ta shirka ba. Ai kaje inda kabarin Annabi kana cewa ya Rasulullah a kisni, ya Rasulullah kaza kaza kaza, wannan shirka ne, ba addini bane. Ba a roƙon, ba a neman istighasa ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala. Yace tabat taibatu, Madina ta yi daɗi, wala simuha, iskan Madina ya yi daɗi, birayyahu, a dalilin ƙamshin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ka shiga Madina sai ka ji iskan Madina shine na simuha, sannan za ka ji yana kaɗawa da tsananin daɗi, yana ƙamshi. To dalilin wannan ƙamshin, birayyahu, saboda ƙamshin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama al-miski, wane turaren al-miski? Mal kafuru, wane turaren kafuru? In ana magana ƙamshin Annabi, ai ba a magana turaren miski. In ana magana ƙamshin Annabi, ba a magana turaren kafuru. Yace rayyahu, ƙamshin Annabi a tayyibu, duk yafi wa'annan dadi. Da a baka turaren miski, ko da ka shaki ƙamshin turaren miski ko turaren kafur, to gara ka shaki ƙamshin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace itirun, turare mushammamu, abin shaƙawa, tadawwa, ya watsu, fil afaki, a cikin sasannin garin Madina ko a cikin sasannin zukatan muminai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk inda wani gefe yake na garin Madina, to turaren ƙamshin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, abin shaƙawa tadawwa ya yadu ai intashara ya yadu ko ina kattai kamar hesa shi an kai cikin garin Madina in ka je gabacin Madina zaka ji yammacin Madina kudancin Madina arewan Madina duk zaka ji shine ma'anar tadawwa shi kuma suka ce fil afaqi kasannin garin Madina ko kuma a cikin zukatan masu imani sai an ce itir ko al-itir shine turare na ruwa mai kamshi wanda ake samu daga itace mushammamu daga ashammuni shaqi shaqawa sakirna mun yi maye bihi a dalilin sa annabi sallallahu alaihi wasallam wal qalbu alhali zukata magaram suna abin begantassuwa ma'ana suna masu bege bil wajdi saboda son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da sakamakon haka sai mun ka zama ma masu mai muna magagi kamar kace mun shagiya me yasa saboda zuciya ta zama magaram mai bege mai tsananin su bil wajdi saboda shauki da so ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alwajdu da almagram duk ana nufin so mai tsanani wanda ke taba zuciya ya taba gangar jiki duk matakai ne na su kuma duka wannan muna yin shi ne ila man lahu zikrun zuwa ga wanda yake da ambato rafi'un ambato madaukaki da Allah ta'ala ya ce wa rafa'ana laka zikraka mun daga ambatonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'azzamu kuma wannan ambaton abin girmamawa kowa na girmama shi a kiran sallah zaka yi a iqama ma zaka yi da sauran wurare bahiyun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsananin kyau kalma albahiyu yana daukan mai kyau mai tsananin kyau kyawun halitta ko kyawun hali ko kwarjini da haiba duk ana cewa zaidun bahiyun amrun bahiyu ana nufin mai kyau ne ko kuma mai kwarjini ma'ana zu haibati ko zu jamali ma'abuci tsananin so ne sallallahu alaihi wasallam jamilul wajhi annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyawun fuska ne badrun kai annabi wata ne mutammam wanda ya cika haske ya cika wajen haske wato ko watan ma sai wanda yake ya cika shine lokacin da ya kai rabi to in ana magana haske wannan tashbihi ne baligun ai huwa kabadarin mutammamin shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wata ne sai aka shafe adatu tashbih shake kira tashbihun baligun sabahu zalamin annabi safiya ce ta duhu wato kamar dare ne aka yi mai tsananin duhu safiya na wayewa sai ta yaye wannan duhu to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake mazhabu annabi ne tafiyar da lidalala bata ne duk wata bata annabi shike kawar da ita duk wani duhu na shirka ko na bid'a ko na saban Allah ko na bakakin al'adu da suka saba musulunci annabi shine hasken wannan duhun nasu haka annabi sallallahu alaihi wasallama shike tafiyar da dukkanin bata da nau'ukanta ala ku saurara fahadu ka kora ka gargada raqum mali gare ni ya maida maganar sa zuwa ga ahadil mataya na hawa haman yalumuha to shine ya sake komawa gare shi yace ku saurara ko ka saurara fahadu li ka kora raqum mali gare ni wal qalbu domin zuciya mugaram mai bege ce bishauki saboda tsananin son Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akan ce mugoramu mai tsananin shauki sai a bashi ma'anar ismul fa'il. Sannan akan ce mugoramu abin begantassuwa sai zo da siga ta ismul maf'ul. Dama yakan iya zuwa wurin ismul fa'il ana iya kawo ismul maf'ul, wurin ismul maf'ul ana kawo ismul fa'il. Wannan yana da yawa a Larabci musamman a Qur'ani. Wa farq ishtiyaqi, tsananin begena. In an ce alfar shine kayi abu har ya wuce guda da yi, to tsananin begena da nake yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama laisa matham, ba mutuhim bane, laisa matham gyara ne, ba zari bane, ba abu ne wanda za a ce an yi zari a cikinsa ba, ko li gare ne fihi a cikinsa. Da an ce mutuhimu daga athamani, yuthimu mutuhimun min attihama, bi ma'ana wasala ila balad attihama. In an ce rajulun zaidun mutuhimun, ana nufin wasala ila attihama. Amma al matham an gane daga annahimu ne, shine zari. An gane zari, mutum yayi abu yayi ci abinci yayi zari sosai. To wannan tsananin begin da nake yi da son da nake yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba matham bane, ba abin da za a yi zargin cewa an yi zari a kansa bane, don son ake yi a tsananta, a yawaita son Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ba yara abinci bane, in ka ci da yawa sai a ce kai wannan yayi zari. Wa kulli ka fada ni gare ni duk abin da zaka fada, iyaka ka ce na haukace ban san abin da nake ba kaza kaza, to kul mai duk abin da zaka fada fadi. Ka je sani fa innal qalba minni, zuciyata mutayyamu ta dimauci. Duk abin da zaka fada in dai ba sa annabi bane bana fahimta, domin zuciyata a dimauci take. Biman ga wannan da anta kai ya hadir rifaqi, ya hadir rifaqi, akwai ya ungaban dal din amma bai sa ta ba, ya hadir rifaqi, ya kai mai gargada ayyari jama'a matafiya, shine ar-rifaq. To bai mangawa muzamzam kake gunaguni kake waka, shine muzamzam, ma'ana gawa kake waka. Da al'adar masu gargada raƙumma ce, idan suna gargada raƙumma sai kaji suna rera waƙoƙi, raƙumman na jin daɗi, suna nishaɗi. To shine yace ni duk abin da nake yi ina yi ne don Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma wannan waƙen da kake yi da gunaguni, ma'ana sautin ziza waƙa wanda yake kama da music da ke fitowa daga bakinka, gawa kake yin sa? Ni nawa ina yi ne ga Annabi, kai kuma ba gawa kake? Kaga wannan kamar yana zargin sa. So shi yana zargin cewa ya wuce guda da iri wajen son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yace aral qauma, ina ganin mutane sakara suna masu mai, wal gayahi alhali duhu mai tsanani, talahu tana ta haske, wato tana ta haske saboda ambaton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace al ghayahibu ana nufi duhu, duhu mai tsanani. Baraha al hawa, so ya feke zuciyata. Idan ka san kana feke alqalami da reza ka karkare shi, ko to shine yace so ya feke zuciyata. Fasta'barat, sai ta dinga zubar da hawaye. An tajalludi, saboda rashin hankuri ta kasa hakura game da son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'nifanha, karka tsananta ma zuciyar nan tawa. Wahduha, kai dai ka korata hadawa mun shiri korawa irin ta mai rera waki faqat haqiqa banatil anwar haske ya bayyana fi kulli mashhadi ga dukkanin mahalarta budurun taura watanni ne jam'u badar budurun taura bunnan watanni ne badat da suka bayyana wato haske aka ga yana ta bayyana to shine yace bal ba haka ba la hawajhu muhammadi fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta bayyana da ta bayyana sai mutane suka dauka cewa ko kuma wasu irin watanni ne da suka bayyana yace wa sahaba giya ta soyayya darar ta zagaya tsakankanin su ta je ma wannan ta je ma wannan ta je ma wannan ta je ma wannan as-sahaba dai daga cikin sunayen giya to giya so son annabi sallallahu alaihi wasallama ta zagaya tsakanin masoyansa sai ce bal hadisuka kai ba giyan nan bace ta saso mai ambatonka ya rasulullah mutrib shine ya faranta musu rai sai suka shiga wani yanayi kamar sun sha giya sakirna mun yi mai bi khamril hubbi da giya taso ta san annabi sallallahu alaihi wasallama iz a lokacin da taba shurbuna wannan shan namu yayi dadi fala ta'diluna kar ku zarge mu yace domin ba hawajiluna bakin cikin damuwan mu ta bayyana bil hubbi a dalilin san annabi sallallahu alaihi wasallama wato sakamakon san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa damuwar ta mu ta bayyana ba da gangan muke yi ba atabibu kamshin turare ya zo min ardil habibi daga garin masoyi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadulluna wanda wannan kamshin shike nuna mana hanyar da zai za ta kai mu zuwa ga garin annabi sallallahu alaihi wasallam musu ma samu sun isa garin madina ba kawai sai sun kaji kamshin annabi yana kada kuka ce to ai shikenan wannan kamshin shi zamu bi inda ya tsaya to nan ne garin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa alai ho raha alhadisu ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi yadda bi arwahina wato da rayukan ambaton annabi kawai muka ji sai ya zari rayukan saboda tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam fa kulluna dukkanin mu nashawa muna cikin maye yace ka annar raha kamar kace giya ce tushrub ake shan ta firrakabi a cikin jama'a matafiya wato kamar matafiya ne mutane da yawa mahaya dabbobi shi sune arraka suna cikin tafiya sai aka kawo giya wannan ya sha 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 to kaga ai shirme zai yawa shirme zai yawa za su gowa kamar da su da dabbobin ma duka daya to haka suka yi ta dambala wa junansu wanga shi faɗi abinda ya gada ma wanga shi faɗi abinda ya gada ma ya ce to kamar haka mun ka kasance da yake su sun sha giya ta hakika mun kuma mun sha ta san annabi sallallahu alaihi wasallam to kawai ambaton annabi muka ci sai ya tafi da rayuwa muka kama maye shine fa kulluna nashawa gani dukkanin mu muka kasance masu maye bi zikirin nabi kuma duk wannan ya faru ne a dalilin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama al-mustafa wanda yake a jin zabi baba aishuna rayuwar mu ta yi dadi nabiyun wani irin annabi ne karimun mai karamci mai baiwa ya an ce karimun shine wanda ya siffantu da yawan kyauta da yawan karamci tayyibu zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam mai dadin ambato ne ba wanda zai ambaci annabi ya ji ba dadi wassana da yabo in ma zaka yabe shi sai kai tajin dadi kai tajin dadi sallallahu alaihi wasallam kai ajallu min alwasfir rafi annabi ya fi girman duk wata sifa madaukakiya duk wata sifa madaukakiya da zaka baiwa halitta ba Allah ba to annabi ajallu ya fi haka ne girma shafi'una annabi mai ceto ne gare mu sannan tatibu qulubuna zukatan mu suna jin dadi bi awsafihi alhusna a dalilin ambaton sifofin annabi mafiya kyau da zaran mai ambato mai bada tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana bayanin sifofin annabi yana da sifa kaza yana da sifa kaza to a dalilin wannan kawai sai zukatan mu su yi dadi wana hataz kuma dama wannan ai al'adat masoyi ce ga abin da yake so duk sanda kake son abu da zaran ambace shi sai ka ji dadi kai akwai waɗanda so ya kashe saboda ambaton waɗanda suke so Ibn al-Jawzi ya rubuta littafi yasa mai suna Zammul Hawa haka Ibn al-Qayyim shi ma ya rubuta littafi Rawdatul Muhibbin suka kawo labarin wani bawan Allah da ke son wata mata ya koni kwarai da gaske ya yi nisa fiye da tunaninka saraka ka majnun Laila haka yazo to ana nan wata rana kawai sai wani yazo a gaban sa sai ya ambaci sunan wannan bawan Allah yana tsaye ganin dai an kai ya faɗi ya suma saboda tsananin su ambaton sunan ta kawai ya dauki dogon lokaci bai halka ba ana ta zuba mai ruwa can kuma suka kawo labarin wani shi kuma wata yake so to sun dauki dogon lokaci ba su haɗu ba shi ma ya zurfa ba sosai to ana nan wata rana sai suka yi haɗuwa irin haɗuwan nan ta girshi ta bazata yana ganin ta kai tsaye suna hada ido sai ya fadi shi mutuwa ma yi to kaga kaga masu soyayya yanzu shin me suke yi kaji masoya na hakika Zammul Hawa sunan littafin kenan na Ibn al-Jawzi ko kuma Rawdatul Muhibbin duka sun kawo wannan labarai to shi yasa Ibn al-Qayyim yake cewa wannan ba abin mamaki bane dan mutun ya ga abin da yake so ya faɗi ya mutu ko ya suma ko an ambaci abin da yake so ya faɗi ya mutu ko ya suma yace to wannan tsakanin bawa da bawa ke me kake tunani tsakanin bawa da mahalici shi kuma me zai faru to so abu ne wanda yake babba kwarai da gaske to shine yake cewa wana hatazu kuma muna girgiza muna motsawa motsi ne tsanani shine al-ihtizaz shauqan saboda bege da su yace warraka'id suma ababen hawan mu dabbobin mu taqarabu suma suna murna suna jin dadi su karan kansu saboda ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aran nasa ina ganin mutane fakku iqalahum sun walwale sun kwance da baibayin raƙumansu da baibiya da suka wa raƙumansu suka ɗaushi ne iqal sun kwance su lil rahili saboda tafiya zuwa Madina garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma tafiyar nan ba da shi za a yi ba shine yace fawa faraha kai ya farin ciki mai tsanani wannan ta'ajjubi ne fawa faraha wannan tanwinin babu shi fawa faraha an gani bi madalali babu tanwini ya farin ciki mai tsanani laukunt da a ce ni ne ahadu jimalahum ni ne zan gargada wayannan raƙumman nasu yace da na samu farin ciki amma kashi bana ma cikin matafiya bale a ce ni ne ke gargada raƙumman yanayin shi ke gargadawa da shi za a ji walakin sai dai to zai ga ba mi addalilin da yasa ba ba shirye tafiyan tare da shi ba yace saboda muni'at wisalahum an hana muni'atu wisalahum an hana ni in hadu da su wayannan matafiyan bizanbi da za su je wurin annabi bizanbi a dalilin zunubi na to qad muni'atu wisalahum hakika an hana min haduwa da su bizanbi saboda zunubi na ban kai matakin in hadu da su je garin annabi sallallahu alaihi wasallam shi hudu wannan maganganun da yake bai samu zuwa ba so ne da tsananin bege da shauki ya sa sheke wayannan maganganun amma ga wasu waɗanda su sun shirye tafiya su mutanen kirki ne ba su da zunubi shi kuma zunubi yayi mai yawa saboda haka baiwa kuma mai zunubi ya hadu tare da wanda ba ya da zunubi a ce a tafi tare sai ce haqqa salihuna mutanen kirki sun kwance rihalahum sirdin raƙummansu bi ɗaibata lokacin da suka isa garin Madina ni kuma ina can gida an bar ni saboda ni ba salihi bane wa asbahatu nawayi gari uhjabu ana shamakance ni an tilkal amakini daga isa ga wayannan wuraren shine wuraren Madina saboda wancan zunubin nawa da nayi to amma yanzu zai yi addu'a da tawassuli da a yafe masa wannan zunubi yace aya rabbi ya ubangijina inni ta'ib Allah ni na tuba min khati'ati daga zunubina fa khudh bi yadi Allah ka riƙe hannuna wa sur bi fadlika kuma ka suturce ni da falalaka haubati daga zunubina alhaubu ko alhubu innahu kana huban kabira ma'ana alqur'ani cin hub bi ma'ana az-zamb wal ma'siya ngani wajudli kai kyauta gare ni ya Allah bi afwin minka da rangwame daga wurinka qabla maniyati ka min mutuwata yace bi zanbi a dalilin zunubi na bi auzari a dalilin nauyin ayyukana sun yi min nauyi ban iya dauka sun yi tafiya to a dalilin su hujibtu aka hana min aka sha makance ni isa zuwa garin Annabi sallallahu alaihi wasallam bi zallati saboda kuskure na da nayi to wannan yana sai nuna maka baiwa ga mutumin na zunubi yayi mai yawa yace zai hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai samu matsayi na saduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai Allah ta'ala ya da son ya gafarta masa to bayan ya gafarta masa zai iya hada shi da Annabi da yake so yace mata yaushe ne yutlaqul ani za a kwance kamammen bawa bawan da aka kamo aka daure cikin sarka da yagwai shege kira al'ani to mutunin da zunubi yayi mai yawa shi ma ana kiransa al'ani zunubin sun zama masa kamar sarkoki da yagwai sun daure shi wato yana sai nuna maka shi zunubai sun dabaibaye shi sun daure shi to shine yake cewa mata ya talaqul ani yaushe za a kwance wannan tsararren bawa sannan wa taibatu a yaushe ne garin Madina ta Qurabu za a kusanto ta gare ni ko dai ban samu na isa ba dai in ji cewa tana kusa da ni yaushe wannan zai samu sai mu takaita nan raladi ba kadan kadan ana so a dinga muraja ana haddacewa na littattafan da dan dama dama suna da yawa kuma kowane son a kai kai hadda ba wanda zaka zaba ka bar wani duka zaka kwasa Allah ta'ala ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh